A yadda ake shirye-shiryen rufe sayar-sayarwar ‘yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya na shekarar 2018 zuwa 2019, a yanzu haka akwai cinikayya wanda aka yi shi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu. Mai tsaron raga na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Coutures ya sanya hannu kan yarjejeniyar kwantirakin shekara 6 tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a yau Alhamis ɗin nan, inda ya kammala tsawon shekaru 7 da ya shafe a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Dan wasan ya bayyana cewa wannan shine mafi kyawun ƙungiyar ƙwallon ƙafa a duniya, inji mai tsaron ragan wanda ya sanya hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea a watan Yuni na shekara 2011 daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Gen dan kuma ƙasar Belgium. An da ya tura shi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Madrid, inda ya tafi a mazaunin aro ya dawo a shekara ta 2014. A ranar Litinin da ta gabata, Coutures bai halarci horar da 'yan wasa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ba, wanda yake nuna alamun cewa ɗan wasan yana buƙatar tafiya ƙungiyar ta Real Madrid. Haka ita ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin ta ɗauko ɗan wasa ko kuma mai tsaron raga na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao mai suna Kepa Arrizabalaga daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico, wanda zai maye mata gurbin Coutures wanda ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Ɗan wasan dai sun saye shi ne a zunzurutun kuɗi har fam miliyan 75. Hakan na nuni da cewa Kepa ya fi kowane mai tsaron raga tsada a duniyar ƙwallon ƙafa, kuma ya kasance mai shekaru 23 da haihuwa. Ya zo Stamford Bridge bayan da ya kammala yarjejeniyar kwantiraki ta sanya hannu a ƙwangilar shekaru 7 a club ɗin, kuma ya maye gurbin Coutures ne wanda ya koma ƙungiyar ta Real Madrid. Kepa shi ne zaɓi na biyu wanda Real Madrid a shekarun baya ta nema da ya zo ƙungiyar bayan da ta nemi David De Gea na Manchester United. Ya shafe shekaru 2 a tawagar farko na Atletico Madrid, inda ya samu nasarar buga wasanni 53 a La Liga na ƙasar Spain. Sha'awar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea yayi ya nuna masa cewa akwai ɗan wasan ƙasar Spain, wato Alvaro Morata, wanda Chelsea ta saye shi a watan Yuli na shekara 2017. Don haka wannan abu ne wanda yake nuna jawo hankalinsa da dawowa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea wacce take Ingila, inji ɗan wasan. Kuma yana farin ciki da cewa yana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea zai kuma iya bakin ƙoƙarinsa wajen kare muradinta. A watan Janairu ne Kepa ya sanya hannu a sabon kwantiraki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao, wanda a dalilin sa yanzu ya dawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da ci gaba da fafatawa. Iya abin da ya sauka kenan. Daga nan dandalin BOA, huta lafiya.